zauren VOA. A yau, shirin zai ba ɗan jam'iyyar MP, wato Movement for Change, dama na bayyana abubuwa da suka shafi yanayin mulki a ƙasar Ghana. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin, Ridwan Muktar Abbas.
Yanzu za mu tafi wurin wakilin jam'iyya na gaba, wato Movement for Change.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, ɗan jam'iyyar Movement for Change. Sarki, kai tambaya ma ɗan uwana Alhaji Gadon Fusiga, wannan ke jam'iyyar da ke ragamin ƙasa suke mulki. In ka duba maganganu duk da ya faɗi maganan cikin ruwa da ƙura ne. Me yasa ne wannan magana? Ya kamata mu nana ta a mutane bayani, ina muka fito, ina muka kai, ina za mu. Inde muna ƴan ƙasa, nun wanne ke cikin Ghana yau ya san ƙasa yanayin rayuwa ta muna katutu. Ƙasa ta yi ƙarfi, ana kuke-kuke. Mutanen ƙasa yau, in ka tambaya mutane nawa ke iya cin abinci kwano uku ɗana ɗaya, shi mu tambaye kawunanmu. Haga in ana yin abin ga maganganu da yawa, shi a ce in da wane yake haka ne, da wane yake haka ne, in kai haka nan ka faɗi. Don kai ka zo ka gwada abin da za ka iya kai kan mutanen Ghana na cikin wahala, shi aka ji tausayin ku, aka ba ku mulki saboda yanayin maganganun da ku zo ka faɗi. Shi yau maganganun da ku faɗi ya yi kasance, me ake ciki? Shi a ce gwanda jiya ko yau. In ka duba, Alhaji Gado ya kawo misali da yawa kamar Russia-Ukraine war. Shi ka tambaye kawunanmu yau da muke cikin ga Ukraine da kansu da Russia economics ya yake, su da kima ke fada kenan, su da ke fada suna export. Kaga matsalar mu duka na kasan gani da NDC da MPP duka, su duka sun base akulin su on manifesto. Me na fada zan yi ma mutanen kasa da tunda na zo ya kamata iya yi wannan abu? Kaga matsalar mu guda na farko, duk wanda yace senior habi da kyau, to me shi shi mu ce mishi shedani ne. Ba ko min kyau kara da wanka, in za ka yi abu ka yi lissafi ga abin da nake so in yi, kamar law of demand and supply in economics, ko ba haka ba? Ko duk wanda ce free aid tasbi da kyau kai yake, amma lokacin da ya kamata mu shi free ki ga ya karfin mu yake, mu auna karfin mu, mu auna algifin mu da abin da muke so mu kawo. Duk matsalar mu duka in ka dana irin bashin da Ghana yayi kan free aid duwa almost 7 years inga an gwada maka, ya baka mamaki. Yau mutanen Ghana ai mu ba talakawa ne haka. In ka duba wasu kasashen dake bangaren Africa, ga kasa na wayewan mu na yau da kullu, yanayin mu kana ganin kamar muna gaban di kasashe da yawa. Amma yaya kasance yau? Yau cin abinci ma ya muna karfi, contractor ya aiki ba a biya. In ka tambaya a ce Russia Ukraine war nan su da kansu ya economics yake. Ka auna sana ai maganin abin da muke faɗi kenan. Gwamnatin da ke mulki da tashi ta kama ludde da ya kamanci a shahura da ita, amma yanayin da ke tafiya yau ai ba wani zai gaya maka kaman ƙarsa yayi ƙarfi ba. Su da kansu suna faɗi ƙasa ga me yasa ƙasa yayi ƙarfi. Yau promise dai wanda aka kawo za a zo a yi mana kan dollar yayi ƙarfi. In ka duba percentage, sai a ce an yi kokari, mutum ya bar maka dollar ina 3 cedis 90 pesos, yau dollar ya kai 15 cedis 50 pesos. Ta ce wai in ka duba percentage wise yau ya fi da. Ai ana rena hankali mutane ne, in ba rena hankali ta ce basira da fasa'a ba, ka zo ka ce mun abin da ke 3.9 yau ya zo 15.7 ko 15.6, ka ce wai je ya fi yau. Saboda Allah wa zai dauke wannan ma? Da iyaye na kai yaran su ana biya, saboda me? Uba ya hita waje ya samu abin da zai kawo gida, kowa ke aiki shi na bunƙasa kaɗan. An ga mulkin Rollins, an ga mulkin Kufuor, an ga da Atamils, an ga da John Mama, na Nadu Danko Akufo-Addo. Shi da ya zo ya na ƙasar da ƙasar ne, don mutanen Ghana yau kowa ba shi an gaya maka ba. Gari inda ya kai yau, gari ya sha maganin zawo. Duka sai a bi gari da kuraba da ruwa, in ba haka ɗan gari ya kai gari ya kamata a ce yau Ghana ya kama wuta. To amma gashi nan hankulin mutanen Ghana ke da shi, da ba mu son yanayin kai kawo da tashin hankali cikin ƙasar mu, tun da ba a rainin mu da yaƙi ba, ba a rainin mu da faɗi-faɗace ba. Mun san ana sake gwamnati a cikin ballot box jifan kuri'a ne kuma da ikon Allah ganiyans aba an azuruwa yau garin ga wallahi tallahi shi da kanshi Alhaji Gado da kanshi ya fi mu kuka ka ina cikin gwamnati ka gaskiya guda ne kuma yau ba zan sha marasa lafiya magani yau garin ga in an ce cikin ballot box wurin za a yi demonstration babu demonstration kan gwamnati bai da kyau kaga ba wani fito fili yayin wannan demonstration sai dai yanayin wani abin da yazo da bai gudana da kan da ake son shi ba kaga an yi kowace kuma a yi hankuri an san lokacin jufa kuriya ya kai in ya kai wannan mutanen Ghana sun gwada yanayin kasan abin da ya gudana da za a ba ku kasan ya economy yake yau ina ya kawo yau ina gwada maka almost 700 companies foreign companies to relocate to neighboring countries Benin Togo da Cote d'Ivoire yau a ce mun muna cikin kurmi Burkina Faso na cikin suna arewa suna iya suna export tomatur mu gada ba mu yi noma tomatur me ka wannan an kashe a Greek yanayin tattalin arzikin kasan Ghana duka ya mutu an kashe yau she mu ce kasan ya je gaba ku ya ci baya abin sa mu movement for change ai cikin MPP mu muka fito muna ganin alƙawarin da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba tunda ba shi ke alƙawarin da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba dole mu gwada mutanen Ghana mu adilai ne ba mu zama ayi da mu gari da lalace daga mu mun ja kanmu mamu mun bude namu don muna neman mutanen Ghana su duba kaga in constitution Ghana ba political party ake vote ba power ba personality presidential candidate ana duban kaliban shi ne me zai iya yayi in ka duba shugaban mu Alan Kudutramanci John 2004 duk duniya baki daya ana neman wa'anda suke da basira da fasaha da gobe za su yi su mallaki kasansu yi bunƙasa kai inda ake so da aka kira Bill Gates aka kira Condoleezza Rice na America an kira John Alan Kudu Tramanti lokacin da Nelson Mandela ya zo ya karbi mulki daga South Africa ya fito prison ya zo aka vote mai zama mulki ana neman mutane bakwai cikin the whole Africa a zo a duba kan za a yi tattalin arzikin kaza su ya zo an kira John Alan Kudu Tramanti mutum ina da 21 years shine regional manager na US na the whole Greater Accra wannan mutum is a staunch businessman lawyer ne kuma wanga mutum ya zo ya tsaya a ce abu mutumai in ka tambaye su yanzu gaddamar garbin da ke cikin NDC da MPP ne cin hanci da rasha amma mun fi ku ci kudi wanda sun fi ku cin kudi amma shi in person gudan nan shi a tambaya an taba samun shi laifi guda ba taba samun shi laifi guda ba abin da yasa kaga mu ya su ya sun mu mun koma baya muna bin shi kenan saboda adali ne kuma zai zo ya sai gana Benin sun yi wani yanzu Benin independent candidate ke mulki Benin sun yi wani mu kuma za mu gwada mutanen gana duniya duka kamar John Alan Kudu Tramanti you be the next president 2025 insha Allah
abin da zan tambaya kuma da abin da na san yawanci masu saurare ko kuma suke tare da mu da su tambaya za a iya cewa Alan Tramanti nan yana a cikin wannan gwamnati da ke mulki da shi ne fa aka dama ake sha sai dai lokacin da shi kuma yake son ya tsaya sai yayi watsi da wannan gwamnati amma in aka dubi irin maganar da kake za a ce a yaya dan lantarin mantin ke wannan magana alhali wahalan nan da aka shiga na kasar Ghana da ku aka jefa kasar Ghana me za ka ce a
ai dun mutum da ke da basira da fasaha bai gajiya da na dawo da ra'ayi don ra'ayi ne kaman riga yake ko hanci kowa da irin tasa
kun ji yadda bayanan dan jam'iyyar MC Alhaji Kamilu Hussein Muhammad ta kasance kan gudanar da mulki a kasar Ghana idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban amsar tambayar da aka yi wa Alhaji Kamilu Hussein kan ko yaya yake kallon yadda wasu ke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin da Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.